ce shugaban wannan bankin tun da ya hau, wannan ne zuwan shi na farko na Afirka, yana so ya zaga kasashen Afirka ya ga me ake ciki maganar harkar aikace-aikace na project da ake yi da kuma bukatun kasashen, kuma ya samu ganawa shugabannin kasashen waɗanda muke alaka da su kamar ministocin finance. To ganin haka ya zaɓi Nigeria saboda muhimmancinta, cewa ta kasance ita ce ƙasa ta farko da ya fara ziyara. Mun samu ganin mataimakin shugaban ƙasa wanda president da yake baya gari ya wakiltar da shi ya ga shi president namu, haka kuma an ga minister of finance da dai sauran ministoci, kuma an samu tattaunawa akan tsare-tsaren da ya kamata ita Islamic Development Bank ta fuskanta wajen taimakawa ƙasa. Kuma an duba an ga projects da suke tafiya waɗanda an riga an yi su tun da, me ake ciki, yaya za a tabbatar cewa an samu moriyarsu, an samu shawarwari cikakku akan wannan. Haka kuma an samu an kaddamar da babban project wanda ake cewa special agro processing zones, wanda yake ya shafi jihohi shida da kuma Federal Capital Territory. A tsakanin mu an haɗu da African Development Bank da Islamic Development Bank da kuma International Fund for Agricultural Development, aka haɗa kuɗi kimanin $500,000 yadda za a taimakawa harkar noma, yadda za a taimakawa manoma idan sun yi noman nan su sarrafa abubuwan kuma su samu kasuwa da za su sayar, wato da yadda za su samu a sarrafa shi ta ko ina har ya kai ma in ma wani industry za a yi da shi a yi. To wannan amfari ne, kuma shugaban ƙasa ya murna da wannan gudunmawa da aka kawo ƙasa, kuma ana sa ran za a ƙara, za a yi sauran jihohi da dama da suka nuna sha'awar kan wannan.
Ka ce wannan na $500,000 ne sabu aka kaddamar da shi, kuma a baya ka yi bayanin cewa akwai aikace-aikace da kuke yi. A jumlatan bisa kiyasi, kaman kuna aikace-aikace na dala nawa misali a Najeriya?
A yanzu haka, tun da muka soma hudda da Najeriya tsakanin project da kuma tallafawa mutane wajen kasuwanci, an kashe kusan $2 billion tunda Najeriya ta shiga wannan bankin. To kuma a halin yanzu muna da projects wanda yake sun kai kimanin kusan $900,000 da wani abu, projects wanda yake a yanzu haka ana ci gaba da ayyuka a ciki. Kuma muna da burin cewa nan da 'yan shekara ɗaya zuwa shekara biyu za mu ci gaba da wannan tallafawar. Mun soma magana da gwamnati mu ga yadda za mu yi a samu wani abin da muke kira member country partnership strategy, wato yadda menene suke bukata kuma menene muka ga za mu iya tallafawa a samu daidaituwa tsakani, sannan kuma mu ci gaba da wannan kokarin da muke.
Shi shugaban wannan banki ya zo Kano, akwai wasu aikace-aikace ne da ya duba misali?
Kwarai kuwa, akwai project da muke da shi na Kano State Agro Pastoral Development Project, kasa noma da kuma kiwon dabbobi. To wannan an sa kuɗi $90 million, ita kuma gwamnatin state ta kawo nata gudunmawar na $2 million, aka haɗa project ɗin. Yanzu ana ta ayyuka, yau mun samu zuwa an yi commissioning veterinary center,
asibiti ne na kula da kiwon lafiyar dabbobi.
Haka ne. To kuma akwai mun je watari wanda ake noman rani, harkar noman rani, mun ga yadda aka bunƙasa wajen, aka ƙara faɗaɗa abubuwan da ake yi, kuma mun ga manoma da yawa da ake taimaka musu hanyoyi da yawa, da kuma mata da ake taimaka musu wajen kiwo da basu jari wajen sana'a. To mun yi murna da ganin haka. Kuma banda wannan akwai project da muke da shi na bilingual education, wanda yake yana kokari ne ya ga yadda za a gyara makaranta, tsarin makaranta, yadda mutane zai ba su damar su sa yaran su koyi da boko da kuma rabi gaba ɗaya a lokaci ne. To muna da wannan
kamar tsarin tsangaya din nan da aka yi na shekarun gwamnatin tarayya ta yi,
wato shi ne. To haka, to muna da wannan a jihohi da yawa. To Kano tana daga cikin jihohin, kuma muna kokarin kuma yanzu mu ga yadda za mu kawo wani tallafin ta hanyar taimakawa tsarin ilimi na shiga primary da secondary. To duk waɗannan abubuwa ne da ake kan yi, kuma muna fata dai za su kawo albarka cikin ƙasa.